zuciya marani shauki na kawa in garrawa na linzami na mai daki na idan ruhi na mata suna kuka tara a cikin kuwace zara tauraruwa a can asamani ya wace gidare da mare
mata suna kuka tara a cikin kuwace zara tauraruwa a can asamani ya mai disa shi hasken rana mata suna kuka tara a cikin kunice zara tauraruwa a can asamani ya mai disa shi hasken rana
kana ne na shari yanzu babu mai damuna dai da rana duka dai ne domin babu linzami na rana ta doke ni ga kishi ba ruwa da mana na tsaya ni tunanin kauna shi ne ni cikin muri
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamani ya mai disa shi hasken rana na zaman jodiya ta sarauta tambari mu ake dabugawa
zamo bisa kwanciyar hankali talaka nake nemuwa
dukiya mulki da sarauta a gidanmu ana bayarwa
ki tsara tashi dan mulki da sarauta Allahu ne tsani
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamani ya mai disa shi hasken rana ya alhaji dukiya mun tara arziki na mu bai karewa
arziki Allah ki raba in yaso zai mi bannawa
karkacin cikan ka masoyi soyayyar ka na yi rikewa
lamari na nani kawa Allah zare ci take damu
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamani ya mai disa shi hasken rana
na dalla kalar ki na kalla Alhamdulillah zara nai maula Soma dalla tukai
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamani ya mai disa shi hasken rana a jami'a ni nake yin karatu lamba daya nayi rikewa
ilimin addini abuna ya fi na boko kara kulawa
inda ni haka ne mai suna na addini zan nemo
ki zara ta tattare dukkanin burin da ke kwanci ruhi
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamani ya mai disa shi hasken rana gidan mu mun yi fice gun wakare rawa mun ka iyawa
ni ba wakar annabi buna kullum ita ce burgewa
in ka koya mun yabon mahamudu kullum zan yi biya
ki zara ta rike san mun zo da yaban sabaiti ta zazza
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamani ya mai disa shi hasken rana kyakkyawa taho ka fulani da san kare yake gonewa
kyawo nake bai burge na farin ki da mai kike gadawa
zani canja haliya mai suna gare ni kai juyewa
kai zara ba ta canja halittar Allah da shi ta mamaye rai
mata suna muka tara a cikin muwace zara tauraruwa a can asamani ya mai disa shi hasken rana
zuciya marari shauki na kawa in garrawa na linzami na mai daki na idan ruhi na mata suna kuka tara a cikin kuwace zara tauraruwa a can asamani ya wace gidare da mare
ma